This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 6 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, sojojin Isra'ila sun kashe mutane a kalla 33 a Gaza yau Alhamis. Jami'ai a kudu maso gabashin Rasha sun ce wani jirgi da wato hari da jirgi mara matuki na Ukraine ya kai ya tayar da gobara a wata matatar mai da ke cikin Rashar. Sannan ma'aikatar ilimin Afghanistan ta kaddamar da jarabawar shiga jami'a a kusan rabin larduna 34 na kasar a yau Alhamis ba tare da kasancewar mace ɗaliba ko ɗaya ba.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka fara zaman kotu dangane da takaddamar da ta taso akan masarautar Kano bayan da sarkin dawaki babba Aminu Babba Dan Agundi ya kalubalanci matakin da gwamnatin Kano ta dauka akan masarautar a baya-bayan nan. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da ministan sadarwar Najeriya Muhammad Idris Malagi, inda ya tabo batun shirin gwamnatin tarayya na samar da motoci masu amfani da iskar gas. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda ya tattauna akan cutar da tsananin zafi ke haddasawa da kuma hanyoyin daukar matakin kare ta. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama yau Alhamis kan wata makaranta da Majalisar Dinkin Duniya ke tafi da ita a yankin tsakiyar Gaza, suka kashe mutane a kalla 33. Rundunar sojin tsaron Isra'ila ta ce mayakan Hamas da ke da hannu a harin da aka kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba na amfani da wannan makarantar a matsayin mabuya da kuma wurin tsara harin ta'addanci. Ofishin yada labaran Hamas ya yi watsi da zargin na Isra'ila, sannan ya ce sojojin na Isra'ila sun aikata abin da ya kira wani babban laifi na rashin imani kan mutanen da aka raba su da muhallansu. Sannan ya ce 23 daga cikin mamatan mata ne da yara. Mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila Laftana Kanar Fitalana ya gaya ma manema labarai cewa Isra'ila ba ta da wata masaniya kan cewa akwai wasu fararen hula cikin waɗanda harin ya ritsa da su. Jami'ai a kudu maso gabashin Rasha yau Alhamis sun ce wani hari da jirgi mara matuki na Ukraine ya kai ya tayar da gobara a wata matatar mai. Vasily Golubev, gwamnan yankin, ya faɗi ta kafar Telegram cewa harin ya ritsa da matatar man Novosno-Shatin kuma an tsaida aikin da ake yi a wurin. A yankin Belgorod na Rasha, gwamna Cheskolov Galatkov ya ce wani jirgi mara matuki mai tarwatsa kansa a mallakin Ukraine ya afka ma wani depo ɗin mai a Stary Oskal. Wani harin kuma na jirgi mara matuki ya lalata wurin hada-hadar kayan gona a Belgorod, a cewar Galatkov. Ma'aikatar tsaron Rasha yau Alhamis ta ce an cafko wasu jirage marasa matuƙa shida na Ukraine a sararin saman Belgorod da kuma 13 a sararin saman Crimea da Rasha ta mamaye. Yau Alhamis a gaɓoɓin ruwan arewacin Faransa, shugabannin ƙasashen yamma sun yi hidimar tunawa da shekaru 80 da ƙaddamar da shirin D-Day na ceto Turai daga mamayar Turawan Nazi, suna kuma masu sanada yaƙin da aka kwashe shekaru sama da biyu ana yi a ɓangaren Turan a yanzu biyu bayan mamaye Ukraine da Rasha ta yi. Shugaban Amurka Joe Biden da Sarki Charles na uku na Ingila da Prime Minister Canada Justin Trudeau, masu wakiltar manyan ƙasashen gamayya, sun yi jinjina a matuƙa masu daukarwar da dubban sojoji suka yi a gaɓoɓin ruwa masu cike da yashi, haka zalika a tsaunukan Normandy akasari nesa ma da ƙasashensu, inda suka fuskanci ɓarin wuta mai tsanani daga Jamus. Mun tuna da darasin da muka yi ta koyo akai-akai a tsawon karnoni, dole fa ƙasashe masu yanci su tashi tsaye su kalubalanci tsarin zalunci tare, a cewar Sarki Charles na uku a dandalin tunawa da rana ita yau na Verstromeer, wanda gabar ruwan Gulf inda sojojin Burtaniya suka sauka ke gangaransa.
To, kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Alhamis ne kotun tarayya da ke Kano ta fara zaman yin muhawara game da takaddamar masarautun Kano. Idan masu sauraro ba su manta ba, a watan da ya gabata ne gwamnatin jihar ta sanar da soke masarautun Kano hudu, ta kuma sauke sarakuna biyar, sannan ta maido da Sarki Muhammadu Sanusi Lami da Sanusi na biyu akan karagar mulki. Matakin da Sarkin Dawaki Babba Aminu Babba Dan Agundi ya kalubalanta a kotu. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, wanda ya halarci zaman kotun a yau, ya yi min ƙarin bayani akan yadda zaman ya kasance.
To, Maryam, kotu ta zauna kamar yadda aka tsara, da misalin karfe 12 na tsakar ranar nan ne kuma alƙalin ya shigo zauren kotun, a daidai lokacin da lauyoyi da dukkanin sauran masu ruwazin tsaki suka halara a zauren kotun, kuma nan take aka fara da batun wannan takaddama ta wato Sarkin Kano da kuma abubuwan da suka biyo baya. Kin san shi Aminu Babba Dan Agundi, wanda yana daga cikin masu zaben sarki a masarautar Kano, shi ne ya shigar da wannan kara, kuma gabanin haka ma ya sami oda wadda ta ce a dakatar da abubuwan da suka biyo baya na rushe masarautu da nada sabon sarki da sauran al'amura da suka jibanci batun rikicin na masarautar Kano, har sai ita wannan babbar kotun tarayya ta Kano ta saurari wannan kara. Kuma a wancan lokaci an ayyana cewa kotun za ta zauna ne a ranar 3 ga wata, wato ranar Litinin din nan ta gabata. To, kuma kwatsam sai aka waye gari da tashin wato yajin aiki na kungiyar kwadago ta kasa baki daya. To, bayan sun janye ne kuma yau Allah cikin ikonsa kotu ta zauna, kuma an yi muhawara tsakanin lauyoyi dangane da wasu bangaren gwamnati da majalisar dokoki da wato option attorney general na Kano da shugaban majalisar dokoki da aka kai kara, su wajen mutum takwas sun bayyana kuma suka nuna cewa ya kamata wannan kotu ke watsi da wannan kara da aka yi, domin ba mata da hurumi dan zance ake na sarauta. Ita kuma kotun tarayya a ka'idar dokar ƙasa ba ta da hurumi akan batun sha'ani na masarautu. To, amma shi lauyan wanda ko kuma lauyin wanda ya gabatar da kara Aminu Babba Dan Agundi suna cewa a'a, ai su sun tunkari gaban kotu ne da batun an tauye yancin shi Aminu Babba matsayinsa na wato senior councilor babban dan majalisar sarki a fadar Kano, kuma ba a tuhume shi da komai ba, ba a ce yayi laifi kaza ba, aka rushe masa mukami, dan haka yana neman yancinsa ne a matsayinsa na dan adam. Ba batun majalisar dokoki tana da hurumi ko ba ta da hurumi, ko gwamnan Kano yana da hurumi ko ba shi da shi ba. So, akan wannan dai aka dinga tafka muhawara, kuma daga baya aka je wani hutu na rabin lokaci, daga baya aka dawo bayan an ci gaba da muhawara, alƙali ya saurari dukkanin ɓangarori, sannan sai ce wato ya ɗage zaman kotu, kuma za a saurari za a sake zama akan wannan batu ranar Alhamis mai zuwa, wato rana ita yau kenan, wadda daidai da 13 ga watan wannan wata na Yuni idan Allah ya kai mu. A wannan lokaci ne zai faɗi matsayar kotu, shin ko tana da hurumi ko kuma ba ta da hurumi. Kana daga bisani kuma al'amura da suka rage su biyo baya na ita wannan shari'a, zaman da za a yi ranar ita idan Allah ya kai mu shi ne zai fayyace wato abinda zai biyo baya na gaba dangane da wannan shari'a ta takaddamar sarautar Kano.
Allah gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Maryam, wani ruwan sama kamar da bakin kwarya mai tafa da iska ya yi kace-kace da garin Tonga na Afirka ta Kudu a arewacin KwaZulu-Natal, inda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 7, baya ga raba mutane sama da 1,000 da muhallansu a cewar kafafen yada labaran wurin. Ruwan sama mai tafa da mahaukaciyar guguwa din ya yi matukar lahani ma garin, kuma mazauna wurin sun koma jiya Laraba don duba barnar da ta auku. Otto Zando, wani mazaunin garin, ya ce:
"Ita man gugan papa ma istapa da savuleri."
Otto Zando ya ce bayan da na farka na kasa bude kofa saboda tarkacen karafa daga waje sun wato kange kofar. Bayan da na kawar da tarkacen karafan na leka waje, sai na ga guguwa na kadawa, ga kuma karar aradu da ruwan sama kamar da bakin kwarya. Sashin hannu na ne kawai ya jike da yake ban fita ba. A ƙarshe, jami'an ma'aikatar ilimin gwamnatin Afghanistan sun kaddamar da jarabawar shiga jami'a a kusan rabin larduna 34 na ƙasar a yau Alhamis, ba tare da kasancewar mace ko ɗaya ba, wanda shekara ta uku kenan a jere da hakan ke faruwa. Kafin nan, hukumar jarabawar ta ce tana shirin ɗaukar mata aƙalla 75,000 a jami'o'in gwamnati da ma masu zaman kansu a wannan shekarar. Tun bayan da ta kafa gwamnati shekaru uku da suka gabata, ƙungiyar Taliban mai tsatsauran ra'ayi ta hana 'yan mata da mata masu shekaru 12 zuwa sama zarce aji 6 a makaranta a Afghanistan.
To, labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A ci gaban tattaunawar da tawagar wakilan sashen Hausa na muryar Amurka a ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen Aliyu Mustapha Tai da ministan sadarwar Najeriya Muhammad Idris Malagi, ministan ya yi ƙarin bayani akan shirin gwamnatin tarayya na samar da motoci masu amfani da iskar gas, wato shirin CNG Initiative. Ga tambaya ta gaba da Halima Abdulra'uf ta yi masa.
Zai kuma maganar Presidential CNG Initiative, wato motocin da ke amfani da iskar gas a makon wanda ake dogaro kacokanda na man fetur. Yaya za a rarraba waɗannan motoci ya kai ga mabuƙatan Najeriya, mutanen da ke karkara da suke da buƙata ko manoma da dai sauransu?
To, na farko ba ma tun yau gwamnati ta yi wannan magana ba. Shugaban ƙasa ya yi wannan magana tun watan Oktoba da ta wuce. Aka ce za a yi wannan harka na maganan sauya motoci su rika amfani da iskar gas maimakon man fetur. An ware kuɗi kashi na farko na naira biliyan 100 wanda aka bada. Za a so wa'annan motoci, za a kuma kafa wato cibiyoyin wato sa wannan iskar gas din, za a kuma kawo abinda Bature ke cewa conversion kits, wato wasu na'urori wanda za a amfani da su idan misali mota kana da Peugeot ko Honda ko wata
irin
a sauya ta koma iskar gas, kaga dole akwai wasu na'urori da za a sa. To, duka wannan kuɗi naira biliyan 100 da wani tawari a kashi na farko kenan, za a ci gaba da sa kuɗi a wannan bangaren. Shi aka sa, kuma kin san wato wannan abubuwa ba wai da ita kanta motar mai amfani da iskar gas da kuma wa'annan na'urori ba abu bane kawai suna nan a shago kawai zaka jefa kwaso bane. Dole sai kayi order, kuma kin san abun gwamnati ne. Idan misali gwamnati tace ta ware kuɗi kaza, ba wai ranan kawai za a ce kuɗin suna cikin buhuna bane an tara su. Dole sai an je ma'aikatan kuɗi ta yi abin da ake ce ma due process din, na fito da kuɗin, waye za a ba kwangilan da za su kawo wannan motoci, ya za a yi, yaushe za su zo, duka sai an to an dan samu dan lokaci ana wannan. To, idan motoci suka zo, kin tuna shugaban ƙasa a cikin wannan jawabi da ya tun lokacin cewa makarantu musamman jami'o'i university za a kai masu wasu, sannan kuma ba wai gwamnatin tarayya tana nuna cewa ita ce za ta sayi motocin kawai da za a raba mutane ba, da ba abin da ake nufi ba kenan. Ita gwamnatin tarayya za ta jagoranci wannan tsari ne. Ana sa ran ai gwamnatin Ogun yanzu magana da ake ai sun yi wannan, sun sayo motoci, sun ma fara kafin gwamnatin tarayya ta kawo nata. Suna da kuma conversion centers din nan, suna kuma da cibiyoyi na ba da wannan iskan gas din. Jihar Ogun ta yi nisa ma a cikin wannan tsari. Sannan jihar Borno ita ma ta yana ta kokari a wannan abin da ake son a ce shine ita gwamnati za ta jagoranci abun ne ta taimaka wajen tabbatar da yuwan abun ba wai gwamnati bace za ta soma kowa motoci a kawo musu domin wai a rarraba a rika amfani da su eh lalle ne wanda gwamnati ta so za a rarraba su za a rarraba saboda mutane samu shi yasa aka fara da jami'o'i da kuma ma'aikatan gwamnati wanda suke zuwa aiki su koma kullun saboda harkan sufuri wato abin da ke faruwa shine idan kana amfani da mota misali mai amfani da fetur idan ka zo kuma kana amfani da mota mai amfani da iskar gas za ka ga cewa fiye da rabin kudin da kake kashewa ka sun koma a jihunka ma'ana ba za in kana kashe naira 10 yanzu kila naira 5 kenan za ka kashe kenan abu ne mai amfani wannan kuma ya samo tsari ne saboda ana ganin wani moriyar cire tallafin kudin man fetur da aka yi ne akwai kudaden rara da gwamnati ta yi to wannan kudin ne ake amfani da su ana sake sawa cikin wannan bangare domin mutanen Najeriya su samu saukin yau da kullum musamman ma maganar sufuri
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar da tsananin zafi ke haddasawa da ake kira da heat stroke a turanci Heat stroke na ɗaya daga cikin cututtukan da ke da alaƙa da zafi wanda tsananin zafi ke haddasawa kuma cutar tana da tsanani tunda takan kai ga rasa rai kuma cutar tana aukuwa ne yayin da jiki ya gagara sarrafa zafi ko kuma yayin da zafi yayi yawa a cikin jikin ɗan adam hasashe ya nuna cewa a ƴan kwanaki masu zuwa murabba'in rana a ƙasar Saudiya zai iya kaiwa maki 50 na ma'aunin Celsius Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da jagoran likitocin da ke kula da alhazan Najeriya Dr. Abubakar Adamu Ismail game da wannan cuta ta heat stroke da kuma irin matakan da ya kamata a dauka don kariya inda ya fara da yi mana bayani game da ta kanta cutar ta heat stroke kamar haka
Heat stroke yanayi ne da yake zuwa lokacin da zafi yayi yawa musamman idan ya kai daraja 40 a cikin jikin mutum wanda bai wuce so da yawa 37 ne ko da wasu dugo amma in ya kai 40 to wannan ya kai ga daraja wacce ake cewa heat stroke sannan yana iya kawo komai har mutuwa ma yana kawo
to likita shin menene ma alamomin wannan cuta ta heat stroke
alamomi wanda suka fi aka fi ganewa shine mutum zai so majin ishiruwa na makura wanda zaka ji gashi nan yazo wani kuma ba zai ji ba sai dai ya so majin ya dinga jin dan jiri-jiri a dan jikinsa na ciwo sannan ya dan dinga jin kamar hayyacinsa ya so mu fita daga jikinsa sai ya so majin ciwon kai shi ba ciwon kai ba shi ba ciwon jiki ba shi kuma ba zazzabi ba dan yana zuwa da zazzabi shi ma da kuma tsananin ciwon jiki da tsananin kasala so irin wannan so da yawa sai mutun ya ji ai lallai gajiya ce ba wai ruwa rashin ruwa ne a jika ya kawo hakan ba to haka sai ya sa sai mutun ya manta da shan ruwan sai ya dinga tunanin ai gajiya ce idan ya je gida zai huta to wani lokaci haka kawai sai kaga ya zo tashi ko yana zaune kawai sai ya bingire sai ya suma so idan ba ai wani taimako na gaggawa ba sai ya kawo wani matsala har sai kaga ya shiga koma a haka ma sai kaga mutun an rasa shi
kamar suwaye suka fi hatsarin kamuwa da wannan cuta
tsakanin shekarun kaman yara wanda suke kasa da shekara 5 da kuma manya wanda suke daga shekara 40 a Najeriya zuwa sama sun fi shiga wani hayyaci a bangaren wannan heat stroke, dan saboda wanda suke da girma sai ya zama jikinsu ya manyanta har ya kai ga cewa jikin baya jin kishiruwa yanda ya kamata. Idan ruwan yayi kankanci, jikin baya gaya wa kwakwalwa cewa ai ruwan yayi kankanci har ya kai wani munzali da zai iya kashe mutum, dan saboda jikin akwai tsufa a jikinsa. Kaman mai masu ciwon siga ne, in ciwon sigan ya ci ya ci sannan shekaru suka zo sai mutum sigan shi yayi kasa amma bai sani ba, ko kuma sigan shi yayi sama amma baya jin wani alamu, to haka shi ma wannan bangaren. To irin wa'innan shekarun sai kiga an samu rashin ruwa a jika, to amma har ya kai kamar lita 2, kusan lita 2 da wani abu, to amma kuma mutum bai ji alaman hakan ba, wanda duka jikin dan adam yawan jininsa lita 5 ne da dugo 6 bai wuce haka ba.
Kamar yanzu da ake kasar Saudiya, yanayin ranar mu da muka saba gani a Najeriya ba ɗaya bane, to shin yaya shiga rana sannan kuma da shan ruwan sanyi? Misali kaga mutum yana rana yana shan ruwan sanyi, ko kuma daga ranar sai ya shiga wuri mai sanyi, shin wannan zai iya cutar da lafiyar mutum?
Ana son in za ka yi haka ya zama ka yi shi sese-sese, kada daga rana kwal sai ka shiga inda yake yayi sanyi kau, to a haka mutum yana iya masuma. Yasa ake son komai shi baina-baina, saboda haka yana da kyau in za ka yi haka ka soma shiga inda ba shi da sanyi kau, sannan kuma daga nan sai ka shiga inda yake. A haka ma gaskiya ba a baka shawaran ka shiga inda yake da sanyi kau, dan ba lafiya bace sanyi kau din nan, baina-baina dai.
Ta yaya maniyatan mu na Najeriya za su kare kansu daga cin karo da wannan matsala ta heat stroke, wato wanda tsananin zafi ke haddasawa wanda takan kai ga rasa rai?
Gaskiya wannan abin da Bahaushe yake cewa rigakafi tafi magani shine kawai zai iya fidda mutum daga wannan kangi, dan saboda idan zaka jira wai har ka ji alamar cewa lallai ka kai ga munzalin da ya kamata ka sha, to karshen ta sai an kai ka asibiti sannan zaka san ina kake. Amma idan duk sanda zaka fita daga gida ka fita da yar robar ka ta ruwa kana gunsa kana rufewa ka ajiye, bayan yan mintuttuka sai ka kuma gunsa ka ajiye, in ta kare ka dan samu wani waje. Shi a nan Saudiya akwai wurare, in kana haram ne akwai inda ruwan zanzaman ajiye, sai ka sa robar ka ka ja ka ci gaba da yin haka har sai ka dawo gida. Kakka damu da maganan wai fitsari, gwanda kai fitsarin da a ce a kai ka asibiti.
To likita, shin wani irin shiri ma kuka yi, kamar asibitoci nawa ne aka kafa a nan Makka domin kula da lafiyar maniyata?
Mun lura da ina mahajjatan Najeriya suka fi yawa, sai muka kafa babban headquarter namu a wannan bangaren. Yawanci za su yi tafiya ne kawai sai su zo. Muna da asibitoci manya, yan sese-sese wanda za a iya dan kwantar da mutum a dan kara mai ruwa guda 2, sannan muna da guda 3 a cikin Makkan ƙanana wanda su za a tankaɗe da reraya ne. In ya kama sai a kawo ka wa'innan manyan ku a kai ka wajen Saudiya, inda aka ga abun yana da tsanani. Sannan kuma a nan wajen kaman masu wanda suke da ciwon siga, ciwon hawan jini da makamancin haka, asma, irin wa'innan suna iya zuwa nan wajen su karɓi magungunan su koda sun batar ko kuma sun manta ba su zo da shi ba ko ya ƙare.
Najeriya ta yi rashin maniyatanta, to likita dama ba su da lafiya ne, ko kuma bayan rasuwar akwai wani bincike da kuka yi, akwai wani abu da ya haddasa rashin nan?
Allah ya ji kansu da rahma, mun yi bincike sosai a kansu, sannan mun ba da rahoto ga shugabanninmu. Amma gaskiyan al'amarin shine sun zo suna da akwai cututtukan dama gaskiya da suke damunsu tun a gida, kuma ƴan uwansu sun san haka. Saboda haka wannan dai I think karan kwana ne yazo da shi, wanda ko a Najeriya suke, watakila hakan zai faru, kuma watakila Allah ya kira su ne nan watakila sun samu sun yi gamda katar rasuwa a kasa mai tsarki, amma gaskiya suna da cutan su na jikin su, kuma ƴan uwansu sun san haka, kuma mun yi iya kokarin mu anan don kula da su daidai gwargwado yanda babu wani abun da za a zata zai tashi ba tare da an kula da su ba.
Me zaka gaya wa su sauran waɗanda kake jagoranta likitoci domin duk inda suka shiga su wayar da kan maniyyatan nan akan wannan matsala ta wato cutar da tsananin zafi yake haddasawa?
Wannan na farko da muka ba su likitoci da sauran ma'aikatan lafiya a Najeriya shine kan wannan maganan cutar heat stroke. So da muka zo nan sai aka ce ai ana tunanin hakan ma zai hayayyaka sosai. So sai muka ƙara zage dantse muka sanarwa cewa duk inda ma'aikacin lafiya ya haɗu da mahajjaci ya sanar da shi cewa kada ya bar gida ba tare da ya fita da gorar ruwa ba. Yadda na yi bayani ɗazu, ka gunsa ka aje rigakafi tafi magani wannan bangaren.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
Madalla a gaida Hawwa Umar. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce tabbas yajin aiki shine yare mafi saurin ji ga gwamnatin Najeriya. To amma kuma a jikin talakawa raɗaɗɗin shi ke ƙarewa. Don haka ba za mu so a ce an sake komawa fagen daga ba tsakanin ɓangarorin biyu. Buƙatar mu kawai a daidaita domin yi wa tafkar hanci. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwaya Wuri. Ya ce muna marhaban da sasantawar wucin gadi da aka yi tsakanin gwamnatin Najeriya da ƙungiyoyin ƙwadago a ƙasar. Da fatan Allah ya nuna mana an cimma yarjejeniyar dindindin da za ta kasance alkhairi ga dukkan ɓangarorin biyu. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi zargin ɗan majalisar wakilai da wani hakimi da laifin ta'addanci a jihar Zamfara da jami'an 'yan sanda suka yi. Hakan san bai zo mana da mamaki ba. Da fatan za a gaggauta gurfanar da su gaban kuliya domin tabbatar da gaskiyar lamarin. Sako daga Rabi'u Nuhu na Bukka. Wasiƙa ta ƙarshe kuma da lokaci ya ba mu damar karantowa cewa ta yi assalamu alaikum VOA Hausa. A yau na shigo wannan filin ne domin yin kira ga hukumomin Najeriya da su yi ma Allah su taimaka wa manoma su magance matsalolin tsaro musamman a gonakin da suke yin noma, tare da samawa manoman wadataccen takin zamani da ingantaccen irin shuka. Yin hakan ne kawai zai magance tsadar rayuwar da muke ciki na hauhawar farashin kayan abinci. Da fatan wannan kiran zai isa ga mahukuntanmu na Najeriya. Allah kuma ya kawo ƙarshen hauhawar kayan masarufi a ƙasar mu Najeriya. Amen. Sako daga Babangida Boba Fajewa. Mun gode da waɗannan sakonnin, a ci gaba da turo mana. To madalla, yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
To a takaicen, sojojin Isra'ila sun kai hari ta sama yau Alhamis kan wata makaranta da Majalisar Ɗinkin Duniya ke tafi da ita a yankin tsakiyar Gaza, suka kashe mutane aƙalla 33. Rundunar sojin tsaron Isra'ila ta ce mayakan Hamas da suke wato suna da hannu a harin da aka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba na amfani da wannan makarantar a matsayin mabuya da kuma wurin tsara harin ta'addanci. Jami'ai a kudu maso gabashin Rasha yau Alhamis sun ce wani hari da jirgin mara matuki na Ukraine ya kai ya tayar da gobara a wata matatar mai a yankin. Yau Alhamis, gabobin ruwan arewacin Faransa, shugabannin kasashen yamma sun yi hidimar tunawa da shekaru 80 da kaddamar da shirin D-Day na ceto Turai daga mamayar Turawan Nazi. Suna kuma masu sane da yakin da ake wato aka kwashe shekaru sama da biyu ana yi a bangaren Turan a yanzu biyo bayan mamaye Ukraine da Russia ta yi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wani mataki kuke gani ya dace a dauka don rage hauhawar farashin kayayyakin masarufi musamman a lokutan bikin sallah ko Kirsimeti sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Pete. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau.